Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Talata, 1 ga watan Fabrairu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, a yau Talata ake sa ran manyan jami'an diplomasiya Amurka da na Rasha za su yi wata hira ta wayar tarho. Kuni guda bayan da wakilan kasashen biyu a Majalisar Dinkin Duniya suka ja daga a kwamitin sulhu Majalisar Dinkin Duniyar. A yau Talata, manyan hayoyin garuruwan kasar Myanmar sun kasance fayo babu jama'a, yayin da 'yan kasar suka saurari kira da aka musu a ranar zagayowar juyin mulkin kasar, wanda sojoji suka hambarin da gwamnatin farin hula ta Aung San Suu Kyi. Kana adadin mutane da suka mutu a wata gagarumar zaizayen kasa da ambaliya a jihar Sao Paulo da ke kudu maso gabashin Brazil ya kai 24 a jiya Litinin.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan mata hudu daga garin Chibok a jihar Borno da mayakan kungiyar Boko Haram suka yi garkuwa da su a makon da ya gabata sun tsero daga hannun mayaka. Idan muka leka kasar Kamaru, masu ruwa da tsaki a harkokin tsaro ne suka yi wani taro don duba hanyoyin da za su bi don magance matsalar tsaro a yankin Adamawa a kasar ta Kamaru.
Dangane da taron da muka saba hadawa, wanda yake hada wato ainihin jami'an tsaro masu rike madafan iko, za mu iya cewa alhamdulillah komai na tafiya yadda rai yake so. Ce dai muna takaici ganin wato yanda gaggan barayi suka saki ke bayyana mafasa waɗannan da kuma masu garkuwa da 'yan adam.
A fagen siyasar Najeriya kuma, za mu kawo muku rahoto akan masu ayyana aniyar su ta tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaben shekarar 2023 da ke tafe. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki, wanda Muhammad Baballa Hafiz ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yau Talata ake sa ran manyan jami'an diplomasiyar Amurka da na Rasha za su yi wata hira ta wayar tarho. Wuni guda bayan da wakilan kasashen biyu a Majalisar Dinkin Duniya suka ja daga a kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniyar akan musanta zargi da Rasha ke yi cewa tana shirin kai gagarumar mamaya akan makwabciyar ta Ukraine. A kokarin na yau Talata ta hanyar diplomasiya, zai hada ne da balaguro da Prime Minister Birtaniya Boris Johnson zai yi zuwa Kyiv, babban birnin Ukraine, domin tattaunawa da shugaban kasar Volodymyr Zelensky. Muna kira ga Rasha da ta janye kana ta koma kan teburin tattaunawa domin samun mafita ta hanyar diplomasiya, kana ta kauce wa yiwuwar zub da jini, Johnson yana fada a wata sanarwa. Birtaniya, kamar Amurka da sauran kawayensu na yamma, sun kai wa Ukraine makamai, kana Johnson yana nazarin ninka dakarun Birtaniya a kasashen na gabashin Turai. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov sun yi wata ganawar fuska da fuska a ranar 21 ga watan Janairu a birnin Geneva. Kana tun lokacin ne kuma bangarorin biyu suka yi ta musayar bayanai a rubuce domin bayyana matsayarsu. A yau Talata, manyan hanyoyin garuruwan Myanmar sun kasance fayo babu jama'a, yayin da 'yan kasar suka saurari kira da aka musu a ranar zagayowar juyin mulkin kasar lokacin da sojoji suka hambarin da gwamnatin farin hula ta Aung San Suu Kyi. 'Yan raji sun yi kira ga al'umman kasar da su zauna a gida, kana su rufe kasuwancinsu a matsayin kalubalantar juyin mulkin. Shugabannin mulkin sojan sun yi barazanan kwace kasuwancin duk wanda zai raba bayanan yajin aikin kuma ta kama shi, inda kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ce tuni aka kama akalla mutane 58 a fadin Myanmar tun makon da ya gabata, bayan da aka kafe a shafin Facebook cewa za su rufe kasuwancinsu yau Talata, a cewar rahotannin jaridar Myanmar Alliance ta gwamnati. Sojojin sun kwace ikon kasar ne a ranar 1 ga watan Fabrairun shekarar 2021 suka tsare su ci shugaban gwamnatin farin hula da manyan jami'anta a kan ikirarin an tafka magudi a babban zaben kasar a cikin watan Nuwamban shekarar 2020 inda jam'iyyar su ci ta National League for Democracy ta samu gagarumar nasara a kan jam'iyyar Union Solidarity and Development mai samun goyon bayan sojojin kasar. A jiya Litinin shugaban gwamnatin sojin Min Aung Hlaing ya ƙara tsawaita dokar ta ɓaci da aka azawa ƙasar bayan juyin mulkin zuwa wasu watanni shida nan gaba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Adadin mutanen da suka mutu a wata gagarumar zaizayar ƙasa da ambaliya a jihar Sao Paulo da ke kudu maso gabashin Brazil ya kai 24 a jiya Litinin. Wani ruwan sama kamar da bakin kwarya shine ya janyo wannan bala'i da ya afka wa Sao Paulo daga ranar Juma'a da kuma barna masu yawa a garuruwa kamar Arusha, Francisco Morato, Embu da Zarte da kuma Franco da Rocha, inda barna da asarar rayuka ya fi muni. Gwamnan Sao Paulo Joao Doria ya saki dala miliyan 2,800 a cikin gidauniyar ayyukan gaggawa domin taimakawa aikin ceto da kuma kayayyakin jin kai. Kudu maso gabashin Brazil yana fuskantar ruwan sama kamar da bakin kwarya tun farawar wannan shekarar. A watan da ya gabata ma ambaliya ta kashe mutane 19 a jihar Minas Gerais. A kasar Haiti kuma ruwan sama ya sa kusan iyalai 2,500 sun rasa matsugunansu a yankunan arewaci da kudancin tsibirin. Yankunan sun fuskanci guguwa mai karfi da ta yi sanadiyar ambaliya a ko'ina tare da ciccire bishiyoyi a wasu unguwannin.
Madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Bayanai da ke fitowa daga ƙaramar hukumar Chibok a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya sun ce wasu 'yan mata hudu sun samu tserewa daga hannun mayakan Boko Haram waɗanda suka yi garkuwa da su a satin da ya gabata. Mazauna garin na Chibok dai sun ce a 'yan makonnin nan mayakan na yawaita yin garkuwa da mutane a yankin. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu ya aiko mana daga Maiduguri.
Wasu bayanai da ke fitowa daga karamar hukumar Chibok a jihar Borno da ke arewa maso gabacin Najeriya na nuna cewa wasu 'yan mata hudu sun samu tserewa daga hannun 'ya'yan kungiyar Boko Haram wanda suka yi garkuwa da su a satin da ya gabata. A satin da ya gabata ne dai mayakan Boko Haram ko kuma wanda ake kira ISWAP suka kwashe wasu 'yan mata 24 tare da wasu kananan yara kuma suka yi awon gaba da su wanda 'yan matan suka samu tserewa a jiya. Ko da shike tun da farko sai da wannan 'ya'yan gungiyar Boko Haram suka sako wasu daga cikin su yayin da suka tafi da waɗannan 'yan mata guda hudu kuma Allah ya masa kedar dukuwa suka zamu suka tsere a hannunsu. Bayanai na nuna cewa yankin Chibok da ke kudancin Borno ya fama da hare-haren waɗannan 'yan ta'adda wanda ko a kwanakin baya a wannan yanki ne aka kashe wani brigadier general na sojan Najeriya da ake kira brigadier general Zamzar Kusi nan ne jin ta bangaren waɗannan 'yan mata da suka samu suka gudu daga hannun waɗannan mahara amma ba samu hakan ba sai dai wanda ka tuni da tawan garin Chibok din wanda kuma bai din ambaci sunansa ba ya mun karin haske
yan mata yanzu an kawo
su an kawo su gari
an kawo su dare guda hudu
nan Maiduguri kenan
no da ba Chibok wajen ba ta yan mata ne wanda aka diba cikin gari ne ba to gari ba na makaranta Chibok bane wani attack ne suka yi a wani kauye ne don su dilo wayannan yan mata sun sai escape a wani garin a jihar Alkira a cikin kada da mutane da kwanta
Okay. Su waɗannan 'yan matan guda hudu sun guri ne ko sun an sake su ne? Okay, guduwa suka yi hannun yaran ko?
Wasu na bacci ne su kira sai suka yi escape sun gaji a cikin tashar da suke ɗin dama an ɗibe su ne a kautukare wanda suka je wajen lewe a wajen wajen dutse wa ga cikin da wasu yi kwanta wasu yi bacci suka je aiki bacci sai suka tashi suka
buɗe. Malam Yakubu Nkeke shi ne shugaban ƙungiyar nan na 'yan mata na garin Chibok da kuma aka kwashe a shekarun baya da ya gabata ya bayyana mun yadda suke faɗa hannun mayakan musamman ma a cikin wannan makonni biyu suka gabata. Yanzu jikin wata nawa ne wannan abin ya faru? To yanzu ya wani hali kuke ci a Chibok din nan ne?
Ba kauyen da za su shiga su tafi ba su tafi da mata da ƴan mata ba. To nan ne abun ya bamu abun take.
Wani abun da ya ja hankalin duniya wanda kuma ya kasance irinsu na barko kwace matan na ƴan makaranta na garin Chibok wanda aka rasa wasu daga cikinsu ko sama ko ƙasa har rana ita yau. Haruna Dauda biyu, Maryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla a gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Kamfanin yin magunguna na Pfizer da ke na Amurka da BioNTech na ƙasar Jamus da suke aiki tare, ana sa ran yau Talata za su buƙaci hukumar abinci da magunguna ta Amurka FDA za ta tabbatar da rigakafinsu na COVID-19 ga yara 'yan ƙasa da shekaru 5. Kamfanonin biyu za su buƙaci hukumar ta FDA ta ba da izinin gaggawa na yin amfani da ƙananan zubin alluran rigakafin wanda za a yi sau biyu ga yara daga masu watanni 6. Ko da yake kamfanonin sun sanar a baya a cikin watan Disamba cewa rigakafin bai haifar da kariya ga yara masu shekaru 2-4 da matasa da kuma manya. Kamfanonin sun ƙara allura ta uku yayin da suke gudanar da gwaji, wani matakin da ka iya kawo cikas ga samar da rigakafi ga ƙananan Amurkawa. Amma masana kiwon lafiya sun yi kira ga kamfanonin Pfizer da BioNTech da su ci gaba da shigar da bukatarsu akan allura sau biyu ga hukumar ta FDA yayin da suke jira su ga sakamakon gwajin allura ta ukun. Za a fitar da rigakafin nan da ƙarshen watan Fabrairu da zaran hukumomin abinci da magunguna da ta cututtuka masu yaɗo ta Amurka sun ba da amincewarsu bisa matakin gaggawa. A hali da ake ciki kuma, wani kamfanin yin magunguna na Amurka da ake kira Novavax ya sanar a jiya Litinin cewa ya gabatar da bukatarsa ga hukumar FDA da ta tabbatar da amfani da rigakafinsa na COVID-19 da ke jinkiri bisa matakin gaggawa. A ƙarshe, a wata mai zuwa ne za a fara yi wa tsohuwar shugaban Myanmar Aung San Suu Kyi shari'a a kan magudin zaɓe bayan tuhumarta da yi wa hukumar zaɓe katsalandan kafin zaɓen watan Nuwamban shekarar 2020 wadda jam'iyyarta ta samu gagarumar nasara. Sojojin ƙasar sun kifar da gwamnatin Suu Kyi shekara guda da ta gabata bisa zargin rashin ɗaukar mataki a kan magudin zaɓe. Tana fuskantar shari'a akan batutuwa da dama da hukuncinsu zai iya kaita ga zaman gidan yari sama da shekaru 100, amma ta musanta duk tuhumar da ake mata. An zarge ta da yunkurin ingizawa bayan da jam'iyyarta ta aike da wata wasiƙa a cikin watan Fabrairu ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa cewa kada su amince da gwamnatin sojojin. An kuma zargi Suu Kyi da take dokokin coronavirus a lokacin wani gangamin yaƙin neman zaɓen jam'iyyarta a cikin watan Satumban shekarar 2020 bisa dokar hukumar magance bala'i daga Allah.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake komawa ɓangaren rahotanninmu. Tabarbarewa harkokin tsaro a yankin Adamawa da ke kasar Kamaru ya sa masu ruwa da tsaki a harkar tsaro yin wani taro a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙaramar hukumar yankin da nufin tattauna hanyoyin tunkarar matsalolin da suka hada da yin garkuwa da mutane da fashi da makami. Wakilan Muryar Amurka Muhammad Rabi'u Damba ya aiko mana da wannan rahoton daga ƙasar Kamaru.
Ganin tabarbarewan batun tsaro ne makasudin da ya sa shugaban ƙaramar hukumar Vina hada mahawara yanda ya kira masu ruwa da tsaki domin gane alƙiblan da wannan batun ya dosa. Sanin kowa ne cewa ƴan kidnapping sun yi kakatutu a wannan yankin. Masifar masu fashi da makami da ya sa manoma da makiyaya a gaba ƙaurace ma ƙauyukansu, shi kuma masu sace-sacen babura da su kuma ke zaune a cikin gari. Rashin zaman lafiya mai ɗorewa a yankuna masu makwabtaka da yankin Adamawan Kamaru na daga ɗaya daga cikin abin da ya sa zaman lafiya ya ja da baya. Shugaban ƙaramar hukumar Vina Mr. Yves Bertrand Aufak ya ƙara da cewa dangane da taron da muka saba haɗawa wanda yake haɗa wato ainihin jami'an tsaro masu riƙe madafan iko, za mu iya cewa alhamdulillahi komai na tafiya yadda rai yake so. Shi dai muna takaici ganin wato yadda gaggan barayi suka sake bayyana mafasa waɗannan da kuma masu garkuwa da 'yan adam. a cikin ikon Allah za mu iya kokarinmu don ganin cewa mun ga bayan waɗannan
biyan.
Ganin tsamarin yanda abin ya kici ya kicinyewa, limamai da shugabannin waɗansu addinai sun kawo nasu gudunmawa. Malam Sale, limamin masallacin Bantai.
Mu abin da za mu fi kawo taimako a wannan rashin zaman lafiya, mu kam makamin mu dai addu'a ne. Addu'a ne za mu dinga taimako da shi, shi ne taimakon mu. Tun dama muna fama da addu'a. Allah ba da zaman lafiya, Allah ba da zaman lafiya.
A sakamakon wannan muhawaran, shugaban karamar hukumar Vina, wanda burin shi shine wanzar da zaman lafiya da sama ma al'umman abin more rayuwa, yace ya zama dole a kansu hada karfi da karfe domin hakun su ya cin maruwa. Muhammadu Rabiu Damba, muryar Amurka da gangawandar cibiyar Adamawan Kamaru.
Madalla a gaida Muhammadu Rabiu Damba da wannan rahoton. To yanzu kuma zamu koma Najeriya, inda 'yan siyasa suka fara bayyana aniyarsu ta tsayawa takarar shugaban kasa a zaben shekarar 2023 da ke tafe. Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal da tsohon gwamnan jihar Imo Sanata Rochus Okorocha su ne na baya-bayan nan da suka ayyana aniyarsu ta tsayawa takarar. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya ya duba mana wannan batu.
Misalan waɗanda suka ayyana yin takarar zuwa yanzu baya ga waɗannan biyu, wato Tambuwal da Rochus Okorocha, sun haɗa da tsohon gwamnan Lagos Bola Ahmed Tinubu, gwamnan Ibonyi Deb Umahi, tsohon gwamnan Abia Oji Uzokalu, da wanda baya jerin masu mukamai barista Adewale Adebayo na kafar labarun Captain, sai kuma masu kamfen da neman takarar mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo a APC da na tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar a PDP. Ba a yi mamaki a yana takarar Tambuwal ba tun da ya gwada neman tikiti a 2019 kuma bai gamsu da salon mulkin shugaba Buhari ba.
Kuma ga tsari na kasashe kowa ya san cewa shugaban kasa shine commander in chief, wanda shine shugaban askarawa na kasa, wanda shi kadai ke iya basu umurni a lokacin da ya kamata ya basu umurni. To da aka kasance cewa ana samun matsala ta samun akai ga shugaba ya magana da shi, a jawo hankalin shi, ko kuma a dauki mataki na gaggawa, to kaga akwai matsala. To shi yasa wannan bayanin da ina bugana ne akan cewa shugaba a wanda ake bukata a yanzu a yanayin da lokaci yake tafiya, shugaba ne wanda koyaushe ana iya samun shi, yana iya daukar mataki ba tare da bata lokaci
ba. Mamaki Tambuwal, wanda ya zama kakakin majalisar wakilai, baya shawar takarar majalisar dattawa kamar yanda akasarin masu gama wa'adin gwamna yake yi.
As I declare to run for the office of the President of the Federal Republic of Nigeria, come president.
Idan lokacin da Okorocha ke ayyana takarar, hukumar EFCC ta gabatar da caji a kansa a babbar kotun tarayya, ta hada kai da wasu a badakar naira biliyan 2 da miliyan 900.
That in Quran chapter 16 verse 19 it says inna Allah yaghfur.
Okorocha, wanda ya ja aya Alkur'ani da ke nuna adalci da yake bukatar kasar ta yi, ya shawarci yan uwansa yan kabilar Ibo da cewa ba wanda zai ji tsoron su ya ba su mulki, don haka gwagwarmaya su ce za ta sa su samu ta hanyar magana da sauran jama'a. Zuwa yanzu yan kudu suka fi yawa a masu niyyar takarar a zahiri. Yanzu a tuna shugaba Buhari a zantawa da gidan talabijin na Channels ya nuna ba zai bayyana sunan dan takararsa ba don kada kulla masa makarkashiya, duk da ya nuna ma ba damuwarsa ba ce zaben mai zuwa.
It's not my problem.
Da alamu za a samu karin fahimtar yadda lamarin siyasa za su dosa bayan babban taron APC na zaben sabbin shugabanni a ranar 26 ga watan nan. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sallabi na cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Yayin da Najeriya ke ci gaba da tallafawa manoma domin bunƙasa noman shinkafa a ƙasar, a makon da ya gabata shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da labuhun shinkafa miliyan 1 a birnin Abuja. Shugaban kungiyar manoman shinkafa ta Najeriya Rifan Alhaji Aminu Gwaranyo ya yi wakilin Umar Faruk Musa ƙarin bayani.
Babu na farko dai shine wani tsari ne muka zo da shi na cewa idan manoman mu sun noma shinkafa da bashin da muka basu su biya mu da shinkafa, duk abin da ka gani a wurin nan bashi ne manoma suka biya mu da shinkafa, musamman kananan manoma. Kuma tsarin da muka yi da idan babban bankin Najeriya shine in mu an shi bashin nan da shinkafa za mu mika mata shinkafan nan, ita kuma sai ta sayarwa manya-manyan masu gurza shinkafan nan a Najeriya da matsakaita da kanana a wani farashi wanda yake mai sauki. Sai yadda kuma kamar yadda ka ji babban gwamnan bankin Najeriya ya ce cewa za mu sayar da abin nan ga masu gurzata, kuma mu bi su mu gano sun sayar da haka yadda suka ce su sayar.
To amma kawai yanzu an faɗi farashin da za a sayar ta
yanzu haka muna bisa hanya za mu je mu yi meeting da ku ainihin shugabannin manoman shinkafa da kuma kungiyar masu gurza shinkafa ta Najeriya da babban bankin Najeriya da kuma bankin Unity Bank da aka yi amfani da shi wurin ba manoma bashin nan. Za mu je mu zauna yanzu mu yadda da farashi mafi sauki wanda za a sayar musu da shinkafan nan domin gobe su fara daukata aje a murzata.
Wannan kana ganin zai taimaka a daina shigowa da shinkafa ta kasar waje, in aka yi la'akari da cewar shinkafa nan ta waje kamar ta fita cikin gida inganci ɗanɗano da rashin ƙasa da wani datti da akan samu idan aka tace ta cikin gidan nan.
Malam Umar, ba don mu ce noma da wannan shinkafa ba ta cikin gida, ina magana ne ta gaskiya cewa shinkafan mu ta cikin gida ta fita waje ɗanɗano, sannan kuma shinkafan mu ta cikin gida shinkafa ce wacce take ba wa duk wanda ke cin ta lafiya, wacce ta waje kuma shinkafa ce da aka aje shekara 10 a jikin kullum sai an zanya mata maganin da zai hana ta lalacewa, wanda ita ce ake kawowa a sayan mana da sunan shinkafa bayan ta rubi da kuma ciwon magungunan da ake fesa mata. Saboda haka a kasuwa yanzu shinkafa mu ta fi arha.
A jamhuriyar Nijar kuma ofishin ministan kiwon lafiyar dabbobi da haɗin gwiwar masu hannu da shuni sun ƙudiri aniyar yi wa dabbobi miliyan 10 allurar rigakafi don kawo ƙarshen cututtukan da suke damun su. Ga rahoton da wakilin mu Tamar Abari ta hada mana.
Rigakafin ya shafi kananan dabbobi kimanin miliyan 6, shanu miliyan 2 da raƙuma 100,000 da 'yan kai. Hassan Adamu shine darakta na hukumar kiwon lafiyar dabbobi ya ce cututtuka guda 3 ne suka sanyo a gaba wanda suka dami dabbobin.
Eh, cutuna guda 3 ne da ake rigakafin su. Akwai cutuna wanda ake ce musu Lapartulus Camelin, wannan wanda ta shafi raƙuma, sai cutar fuka huhu da ake cewa PPCV, wannan wanda ta shahi shanu, sai mura na kananan dabbobi wanda ta shahi tumaki da awaki, su ma iri guda ne. Kenan cutar uku ne ake rigakafi ya kyauta ne. Wannan gwamnati ta ɗauka alkawali kuma ta nemi masu hannu da shuni su kama mata, kuma suke kama mata kamar yadda ta kafar da cutuna na daya baya.
Wannan rigakafi yana da nasaba da tsarin kasashe na ECOWAS. Nijar kuma ta amsa sunanta wajen harakar kiwo.
Muna musu wani shaida, wata shaida kamar tana tabbatarwa cewa dabba an mata fudi, kuma program ne wanda aka yi duka na kasashen IMOA da na CEDEAO. Kenan mu kuma Allah ya sa kasanmu kasa ce ta kimakiya, wanda yawanci kiwon da muke yi don mu je mu sayar a kasashen duniya ne. Kenan wannan shaida da ake gwara ita ce take tabbatarwa cewa waga dabbobin an fura za ta yi nan ta shiga kasarsu, babu wata illa da za ta kawo. Kun san cutuna na dabbobi kamar na mutane, duk wanda zai hau jirgi su kasashen da za shi sai sun tabbatar cewa ba zai kawo musu illa ba. To dabbobin ma haka nan ne. Kenan mutane su gane cewa wannan dan cire kunne da ake dan shaida nan dan a tabbatar cewa dabban nan amma an mata ne sai fasi na cuta babu gareta.
Su ma dai daga nasu waje makiyaya sun ba da kai boriya hau cewar Ibrahim makiyayi.
Allura vaccination sun zama da ita da yanzu dabba a nan yankin mu dai da makai dabba 3,650.
Duka
amusu.
Waɗanne irin matsaloli na cututtuka kuke fuskanta cikin dabbobinku?
Eh, yanzu irin matsaloli wanda muke fuskanta tare da dabbobin muna fuskanta yanzu matsala ta cuta ta mura.
Kamar menene kake ganin muhimmancin wannan ita vaccination?
Eh, ita wannan vaccination din tana da muhimmanci saboda kamar dabbobi da suke huta dashi suna cakuduwa da wasu dabbobin, daga daji wasu dabbobin suke fitowa, suna cakuduwa da nahulani daga dawa suke zawa, an suka cakudu su kuma abin da suke dauka a ƙasa in yana da problem kenan wannan vaccine sun za ta iya maganin wannan abin za ta yi musu kare wannan abin.
Game da dabbobin da ke shigowa daga wasu kasashe makota, hukumar kiwon lafiyar dabbobin ta tanadi isasshen magani domin su don kauce ma kamuwa da cututtuka na dabbobin.
Masu sauraro, anan za mu dasa a cikin wannan shirin namu, sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da Daniel Brown da ya taimaka wajen ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Muhammad Baballa Hafiz, yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Wasika ta farko ta fito ne daga Haruna Bodain Kaibo, karamar hukumar kafin Hausa a jihar Jigawa. Yace mun ji ministar kudin Najeriya Zainab Shamsuna Ahmed tana fadin cewa dole sai gwamnatin tarayya ta ciyo bashin kusan trillion 3 domin ta ci gaba da sanya tallafi a cikin harkokin mai. To shi dai mallan talaka, ko ma bashin nawa za a ciyo domin ƙara kudin litar mai to a ciyo? Domin ta wannan hanyar ce kadai mallan talaka yake amfana da arzikin man fetur da Allah ya azurta kasar mu da shi. Wasika ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce, tace assalamu alaikum VOA Hausa. A gaskiya al'ummar da ke rayuwa a yankin kananan hukumomin ba tsare da safana a jihar Katsina, muna cikin tashin hankali matuƙa domin hare-haren ta'addanci da muke fuskanta a kullum abin sai ƙara zafafa yake. Muna fatan Allah ya kawo mana mafita, su kuma 'yan bindigar muna fatan Allah ya shirye su, Allah ya ba su ikon ganewa, amen. Sako daga Hafizu Danja mai rediyo da Hassan Dogon Faci da Nura baka shan ruwan tafki ba tsari. Shi kuma Sani mai lange-lange ya wuri cewa yayi, muna kira ga masana kiwon lafiya da su ci gaba da faɗakar da al'ummomi bambancin da ke tsakanin cutar coronavirus da mara da kuma zazzabin cizon sauro na malaria, ganin yadda alamominsu suka yi kama da juna. Wasika ta gaba kuma cewa ta yi, salam VOA Hausa, ba mu yi mamakin juyin mulkin da sojoji suka yi ba a ƙasar Burkina Faso. Tabbas rashin adalcin shugabannin Afirka shine umul aba'isin wannan juye-juyen mulkin. Dole shugabannin Afirka su daina mulkin danniya, hakan shine zai kawo mafita. Sako daga Aliyu Hayya Jafar Unguru da Isa Garu Lawali mai fili Taraba tare da Ibrahim Lara Gapta. To madalla, yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice.
To Maryam a takaice, a yau Talata ake sa ran manyan jami'an diplomasiyar Amurka da na Rasha za su yi wata hira ta wayar tarho wuni guda bayan da wakilan kasashen biyu a Majalisar Dinkin Duniya suka ja daga a kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniyar akan musanta zargi da Rasha ke yi cewa tana shirin kai gagarumar mamaya akan makwabciyarta Ukraine. A kokarin na yau Talata ta hanyar diplomasiya zai hada ne da balaguro da Prime Minister Britania Boris Johnson zai yi zuwa Kyiv babban birnin Ukraine domin tattaunawa da shugaban kasar Volodymyr Zelensky. A yau Talata manyan hanyoyin garuruwan Myanmar sun kasance fa yau babu jama'a, yayin da 'yan kasar suka saurari kira da aka musu a ranar zagayowar juyin mulkin kasar lokacin da sojoji suka hambarar da gwamnatin farar hula ta Aung San Suu Kyi. 'Yan raji sun yi kira ga al'umman kasar da su zauna a gida kana su rufe kasuwancin su a matsayin kalubalantar juyin mulkin. A ƙarshe, adadin mutanen da suka mutu a wata gagarumar zaizayar ƙasa da ambaliya a jihar Sao Paulo da ke kudu maso gabashin Brazil ya kai 24 a jiya Litinin. Wani ruwan sama kamar da bakin ƙwarya shine ya janyo wannan bala'i da ya afka wa Sao Paulo daga ranar Juma'a da kuma barna masu yawa a garuruwa kamar Arusha, Francisco Morato, Embu da Zarte da kuma Franco da Rocha, inda barna da asarar rayuka ya fi muni. Gwamnan Sao Paulo Joao Doria ya saki dala miliyan 2,800 a cikin gidauniyar ayyukan gaggawa domin taimakawa aikin ceto da kuma kayayyakin jin kai.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.